أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبو دغوديا دجنجنا واسن تبتغ الله سبحانه وتعالى Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafin na talkhisu ahkamul janaiz na Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi wanda yau muna 27 ko da 8 ga watan Rajab Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 7 ga watan 2 miladiya ta 2024 a wannan yammaci na ranar Laraba da muna watan Rajab daga Rajab sai Sha'ban daga Sha'ban kuma sai watan Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana wannan wata ya ba mu ikon azumtar shi kuma idan mun azumta Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana a darasin da ya gabata har yanzu dai muna cikin wasu abubuwa da malam ya kawo mana game da bayanin abubuwan da suke amfanuwar mamaci wato idan ya mutu wanda mun gani cewa ana rama ma mamaci azumi amma azumi wanda yayi na addawal shine na bakance yace ubangiji subhanahu wataala ya dora ma kanshi cewa zai ma Allah subhanahu wataala misali azumin wata guda ko azumin kwana 10 ko azumin kwana 3 to wannan wajibi ne idan ya mutu sai an yi rama mishi wannan azumin amma abin da ya shafi azumin watan Ramadan to wannan idan mutun ya mutu ana bin shi bashin azumin Ramadan to za a ciyarwa ne za a yi ciyarwa a madadin kowace rana ta wannan azumi da ake bin shi sannan mun gani bayanin da malam ya kawo mana abu na uku shine biyan bashi ga za a yi ma wannan mamaci saboda hadisai suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci idan mutum ana bin shi bashi ma bai mishi sallah har ya kasance an yi rangwame ana yi mishi wato sallah to amma dukkan wani matsayi da za a kai wannan bawan na wato alkhairi na falala da za a kai ka matukar ba a biya ma wannan bashin ba to za a dakata kai ka zuwa wannan wato matsayin kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fadi a cikin hadisi kenan yau zan mata shi abu na hudu nan ne ko malam yace rabi'an abu na hudu wanda yake amfanar da mamaci bayan ya mutu shine ma yaf'aluhu alwaladu salihu min al'amali saliha abinda ya bari na da managarci ya bar yaron shi wanda yake yaron kirki managarci salihi ya aikata wani aiki na aiki wanda yake kyakkyawa fa inna liwalidayhi mithla ajrihi saboda wannan dan nasu idan ya aikata wani abu mahaifansu su ma za su samu lada kwatankwacin abin da ya samu idan shi yasa koda sun mutu yau a ce mahaifin mutun ya mutu ya bar da wanda yake da mana garci to idan ya aikata aikin kirki to za a bashi lada kuma za a kai ma mahaifin shi lada malam yace duna an yanqusa min ajrihi shay'a ba tare da an rage ma shi wannan yaron da ya aikata wannan aikin lada ba tare da an rage mishi ba lada za a baka ladan ka cikakke haka mahaifinka za a bashi ladan cikakke na aikin wannan da kai saboda mine malam sai yace li annal walada min sa'ihi wa kasbihi wallahu azza wa jalla yaqulu wa an laysa lil insani illa ma sa'a saboda shi wannan dan yana daga cikin hwamata shi wannan mahaifi yana daga cikin wata kamar dukiya ce ta mahaifin nan saboda daga shi shi ya samu da shi wato shine dalilin shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a babu abinda mutum zai samu sai abinda ya gabatar ma da kanshi. To wannan ɗan naka yana daga cikin abinda ka gabatar ma wato da kanka. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi, lalle yana daga cikin mafi dadin abinda mutum zai ci, yace daga abinda ya nema ko abinda yake nashi ne, yace wa inna waladahu min kasbihi, to dan shi ma kuma yana daga cikin wato kasabihi, abin da ya nema ko kuma abin da ya zamanto ya yi shi da kansu. Shi yasa ai hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa dukiya ta yaro ta ubaji, dukiyar duk dukiyar da yaro yake da, to mahaifin shi yana da iko, yana da kudura a cikin wannan dukiyar, zai iya shiga yayi tasarrufin abin da ya ga dama a cikin wannan dukiyar tashi, ba tare da cewa wani ko zalimci ko kuma wani abu, a'a, dukkan kudin da kake da to wannan na mahaifinka ne. Mahaifinka yana iya yace kai kaza ko kuma ya kwace su bai da lahi a wajen Ubangiji subhanahu wataala. To Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To wannan duk abinda da ya aikata na alkhairi to zai isar ma da mahaifin shi. Simala yace wa yu'ayyidu ma dalla alayhi al-aya wal hadith ahadithun khassa warada fi intifa'il walad bi 'amali walada warada fi intifa'il walidi bi 'amali waladihi as-saliha ka sadaqa wa siyam wal itq wa nahwi dhalika wa hadhihi ba'daha. Malai yace abinda zai karfafa maka game da abinda ya shahi wato wannan ayat da malai ya kawo da hadisi, wasu hadisai wanda suka zo game da anhwanuwar mahaifi da aikin wato ɗan shi wanda yayi managarci, shine kamar sadaka, kamar abin da ya shahi azumi, kamar abin da ya shahi iya wuta wuyaye, yace wa hadhihi ba'daha, yace zai ambata ma wasu wato daga cikin hadisan. Al-awwal na farko yace an Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa anna rajulan, lalle wani mutum qala yake cewa inna ummi ituluitat nafsaha walam tusi, yake cewa lalle mahaifiyar shi ta yi rasu, ta yi mutuwa wadda take fushi'a, rasuwa wadda take ta kai tsaye, walam tusi, bata yi ba wasiyya, yace wa azunnuha law takallamat tasaddaqat, yake cewa ina kyautata zaton cewa wallahi mahaifiyar nan Dauda ta samu dama lokacin kahinta mutu ta yi wata magana ta wasiyya, da ta ce zata yi sadaka ko wani abu makamancin haka. Sai yake cewa fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha wa liya ajrun, shin yanzu idan ni nayi sadaka a madadin mahaifiyata zata samu lada kuma ni ma zan samu lada? Sai Aisha take cewa na'am, ya take cewa kwarai da gaske zaka samu lada, ita ma mahaifiyarka zata samu lada. Sai yace fa tasaddaqa anha, sai yayi mata sadaka. Bi ma'ana dukkan mutumin da ya mutu ɗan shi idan ya duhudda wata dukiya, misali ya bada sadaka yace wannan lada ya kai ma mahaifina, ko ya bada sadaka za a bashi lada kuma za a ba ma mahaifin shi lada. Wannan shine hadisan suke nuna mana. Hadisi na biyu kuma yace Abdullahi bin Amr, daga Abdullahi dan Amr yake cewa anna Asi bin Wa'il As-Sahmi awsa an ya'tika anhu 100 raqaba, Asi dan Wa'il yayi wasiya cewa zai iya wuta wato bawa 100. Fa ataqa ibnuhu Hisham, to sai ya mutu ya zamanto bai iya wuta wannan bayin ba. Dan shi da ake ce ma Hisham sai bayi guda 50 ya iya wuta a madadin mahaifin shi. To wa arada ibnuhu Amru an ya'tika anhu 50 al-baqin, sai shi dan nashi Amru yayi nifaci ya zamanto ya iya wuta shi ma sauran 50 inda mahaifin shi yayi wasiya. Yace amma dai hatta as'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, bayai ba wannan har sai ya ji ya tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai ya zo jan Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, yake cewa ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, inna abi awsa an ya'tika anhu 100 raqaba, yace mahaifin shi ya yi wasiya lokacin da zai mutu cewa a iya wuta bawa 100 a madadin shi. Yace wa inna Hishaman ataqa anhu 50, Hisham dan uwana ya iya wuta guda 50, wa baqiyat alayhi 50, 50 kadai suka rage mishi fa a'atiku anhu shin ya rasulullah na iya sayan bayin nan in iyauta a madadin mahaifina fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi innahu ka sanna cewa law kana musliman inda ya kasance shi mahaifin naka musulmi ne fa taqtum aw tasaddaqtum anhum aw hajajtum anhu balaghahu dhalik annabi yake cewa da ya kasance musulmi ne kuka iya wuta wannan bayin da yayi wasiya ko kuma kuka yi mishi sadaka kuka ba da sadaka a madadin shi ko kuma kuka yi mishi haji annabi yace balaghahu dhalika to wannan ladan zai iske shi amma to nan meye matsalar ba musulmi bane ba idan ka gani in kai ma aikin banza kai ba musulmi bane kenan mafhumul mukhalafa da musulmi ne misali mahaifin mutun ya rasu kaje kai yi mishi haji ladan zai iske mishi ka bada sadaka ladan zai iske mishi kai wata wasiya wanda yace ai ladan zai iske mishi ka gida mishi wani masallaci kace sadaka ce mai gudana ladan zai yi ta iske mishi hajjia har zuwa ranar tashin alkiyama matukar wannan abin yana nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi innahu law kana musliman da a ce ya kasance musulmi ka mishi wannan yanzu da ke ba musulmi bane kenan bai dacewa ka mishi wa fi riwaya a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa law kana aqarra bit tauhid fasumta wa tasaddaqa anhu nafa'ahu dhalika da a ce ya tabbatar da tauhidi kalimatu la ilaha illallah kenan ma'ana dai da a ce musulmi ne kai mishi azumin wannan ko kuma ka mishi sadaka to nafa'ahu dhalika wannan zai amfane shi amma sabanin haka nan kenan ba musulmi bane ba kenan wannan malam ya kawo da ya nuna mana cewa abu na hudu a mas'alar wannan shine cewa dukkan abin da da nagari ya aikata na ayyuka wanda suke ingantattu ayyuka nagari to wannan ladan mahaifin shi shima yana samun kwatankwacin wannan ladan matukar dan dan shi ne kuma dalilai ga sunan daga hadisi da kuma abin da ya shafi aya alqur'ani sai malam yace khamisan abu na biyar wanda yake amfanar da mamaci bayan mutuwar shi shine yace ma khalafahu min ba'dihi min athari saliha wa sadaqat wa sadaqatin jariya abin da ya bari a bayan shi na gurabu wanda suke mine managarta ayyuka wanda yayi managarta da kuma sadaka wanda yayi mai gudana yace saboda mi saboda qauluhu tabaaraka wa ta'ala fada Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wannan zamu rubuta abin da suka gabatar da abin da suka zo suka bari abin da ka aikata tun kana raye da abin da ka bari bayan rayuwar ka ma abin nan ya ci gaba to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tabbatar ma da wannan abin za a rubuta ma wannan abin ka ringa samun lada har zuwa ranar tashin alkiyama sannan hadisi na biyu wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata al insan idan mutun ya mutu to in qata'a anhu amaluhu illa min thalathati dukkan wani aikin shi gabaki daya ya tsaya sai abubuwa guda uku dayan abubuwa guda uku a wata riwaya ashiya kenan wasu abubuwa guda uku sai annabi yace illa min sadaqatin jariya sai sadaka mai gudana sadaka mai gudana kai ne misali a rayuwarka ka gina wani masallaci wannan kaga sadaka ce wanda take jariya karasu matukar wannan masallacin ana karatu a ciki ana sallah to kai kana zuba ma lada ko ka mutu matukar masallacin nan yana nan kai ne ka kawo alqur'anai masallaci ake budiya ana karatu kai ne ka sayi wani abu ka taimaka wasu ma addini wanda ake cin amfanin shi matukar wannan abin yana nan kullun ana zuba ma lada koda ku ka mutu wannan ba zai zamanto ba ya ce shine ake ce ma sadaka jariya wanda kuma sadaka jariya wallahi ba sai abubuwa wanda suke masu girma ba ba sai ka ce ba a hena sai masallaci hena gina masallaci ko kuma hena zona ko ginin masallacin kaga ana yi dau ko saka guda ta siminti ka kawo kai ma ka share ka jiki ka kama akan wannan abin da ka kama ka zo aka yi ko da karhinka kai ma ka shiga jiki shi yasa a dukkan aiki na lada zan mu gani a gaba hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaka koda da ƙarin rabin dabino ne kada ka rena ta kada ka karlala sha'aninta to barantana irin sadaka wadda idan kai yi ta yanzu misali irin larabawa da suke zawwa proje da suke zawwa suna yin masallataiya suna yin makarantu suna yin abubuwa rijiya na ruwa ba ka san ba wani irin lada suke samu kunta wancan karatun mun yi bayani irin mata da suka yi wata wabbasa suka yi suka ma wasu ƴan kuwa anan kusa wato koraji inda kuma abinda suke gama bai taka karaya karya ba jikabi ce asalar in suke wuddawa a wata to ka gani abin wannan duk wanda yazo zai zo ya sha ruwan nan tsuntsaye shi su sha dabbobi su sha mutane su sha annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa mafificiyar sadaka ita ce shayar da ruwa to wannan sadakatul jariya idan kai yi ta koda ka mutu wannan ladan yana iske ka sai ce aw ilmun yuntafa'u bihi ko kuma ka ba da wani ilimi wanda aka yi amfani da shi Allah ne ya sanar da kai wani ilimi ka zo ka karantar da wasu sawa'un ba sai idan aka ce karantarwa ba wai sai dole ba kai kana koyawa a makaranta ta Muhammadiyya Islamiyya ko kuma ba sai ka zo masallaci ba kai ne kake koyawa a masallaci a'a abinda ka sani ka fara daga gidan wanda bai sani ba a gidan ka sanar da shi abokinka ne bai san ba kaza kace mishi a addinin mu na musulunci kaza kaza ake to matukar ya koyi wannan abin daga gare ka to zai zamanto kana samun lada duk lokacin da ya aikata wannan aiki misali ilimi mai amfani kullum muna bada misali da abin da ya shahi suratul fatiha malamai suke cewa kada ka yarda yaron ka wani malami ya koya mishi suratul fatiha ya koya mishi suratul fatiha kada ka yarda ka tsida shi a gida sai ka koya mishi ita tukun ka kai shi islamiyya a ci gaba daga nan in kuma ka iya koya mishi alqur'anin duka a gida ka koya mishi me yasa suka bada misali da suratul fatiha suratul fatiha ita ce a kullun kowace rana kana karanta ta a cikin sallah kai so 17 kake karanta so 17 duk harafi ɗaya lada nawa lada 10 to ka lissafa harafi nawa ke da kai suratul fatiha ka lissafa 10 nawa ke da kai kuma wannan ilimin da inda mahaifi kai ne ka koya wa danka ya ne kake gani shi yasa malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam dole ya zamanto ya fi al'umma lada annabi sallallahu alaihi wasallam da za a dora al'umma gabaki ɗaya tun daga adam har zuwa ƙarshe a sikeli idan ka dora annabi sai yarin jaye su sallallahu alaihi wasallam to ka duba shi ya koyi al'umma shi ta yi kowace yawa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi sulusi na yan aljanna mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai kuna so ku zamanto rubi'i afwan ku zamanto nisfi ku zamanto ku ne rabin yan aljanna sahabbai suka ce kwarai ya rasulullah aka ce ku zamanto ku yace shi yana so a zamanto idan aka raba aljanna biyu uku afwan biyu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam dai ne za a so wancan al'umma ara rarraba wannan a ba su kaso kaza wannan abu su kazo kaza amma biyu na adadin mutanen yan aljanna daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke Allah subhanahu wataala ya samu muna ciki to wannan ilimi ko mun kadan in shi ka amfanar da wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi ballighu anni walau aya ku isar game da abin da kuka ji na addini daga gare ni walau aya ko da gwalgwadon aya guda ce me babita in isar da karatu ka san da cewa abin da ka fahimta daidai ne abinda ka jin wannan daidai ne sai ka isar da shi kamar yanda ka ji shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi na darallahu imra'an sami'a minna hadithan fa wa'aha fa addaha kama sami'ahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya haskaka fuskar mutumin da ya ji daga gare mu wani hadisi ya kiyaye shi ya hardace shi ya kai ma wasu wanda ba su ji ba kamar yanda shi ya jin wannan ya kai musu ishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa zaka samu wanda ya kai wannan labarin ko ka kai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ji ka yi hika aiki da wannan abu to amma kai kana da lada idan ya aikata ai mi zaka samu to shine sadaka ilmun yuntafa'u bihi sai ce mi awwalun salihun yad'ula ko kuma da wanda yake managarci yana yi mishi adda ka samu da ka tarbiyyatar da shi kai ta'adda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare maka shi daga sharrin fitintunu wanda suke a bayyane da aboyi ya tashi ya warware ya zamanto nagari kullun yana tuna mahaifan shi yana musu addu'a Allah ya gafarta musu yana neman aikata ayyuka na alkhairi wanda ya isar musu koda bayan mutuwar su har zuwa cikin kabarin su to idan kuma ka aihe shi baka kula ba da tarbiyyar shi to a yaushe zai maka addu'a har ya zamanto da nagari wanda zai amfana da kai to kina wannan yana da alaka da tarbiyya da kuma babban abu shine addu'a ta Ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye ma shi ya shiryar ma da shi saboda shiriya ta dacewa tana daga wajen Ubangiji subhanahu wataala kai iya gurgurdanka kai iya kokarinka shine kai dora shi a hanya ta shari'a wadda tafi dacewa sai Allah subhanahu wataala ya karba ya mishi gamdakatar da dacewa akan wato tafarki wanda yake daidai kina wannan hadisi yana nuna mana wannan abubuwa guda uku idan mutun ya mutu ko mun aike shi ya tsaya banda wannan in yayi sadaka mai gudana tana nan matukar abin nan yana nan har zuwa ranar tashi alkiyama in ya bada ilimi yanzu mu duba mu gani irin malamai wanda suka rubuta littattafai yanzu Imam al-Bukhari ya mutu watan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana da nawa 256 hijira tana 256 ya mutu ya allafa littahi sahihul bukhari duk duniya kuma babu kasar da ba a karanta shi inda garin musulmi ne inda akwai musulmi zaka ga ana karanta wannan littattawa yanzu daga wancan shekarar zawwa daga mutuwar shi zawwa yanzu shekara nawa 189 to kuma lada ake kai mishi kai ai shekara 189 ana kai ma lada an ka aikata ayyukan kilki matukar abin nan yana nan to wannan shine ilimi mai amfani kuma idan aka ce ilimi mai amfani yi kokari ka wasa'a tunaninka ba dole ba wai sai ka ce ka allafa kai ma wani littafi babba irin sahihul bukhari wanda a'a ubangiji yana duba niyyarka sai ka gani abu dan karami kai Allah subhanahu wataala ya wasa'a shi yanzu ka duba kaga hisnul muslim wannan littafi yanda babu gidan musulmin da babu shi ka duba kaga 40 hadisi wannan wanda babu gidan da musulmin da babu shi haka suran littattawai ba dole ba he wa'ancan baya har wanda suka zo yanzu kana allafa littafi Allah subhanahu wataala ya duba yaga ikhlasinka da kai shi dan Allah Allah ya maka gamdakatar in ya watsu ya tahi ba ka ce ba ka yi shi dole ya watsu ka tashi kai ne mai sayan photocopies ko ina ka kai to wannan idan Allah bai yi ba a inda ka kai shi ma anan ba ya fita ba daga inda ka Allah subhanahu wataala ya datar da hadisi na gaba malam he yace wa an jarir bin abdullah radiyallahu anhu qala yake cewa kunna inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadarin nahari mun kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wato a farkon wuni yace faja'ahu aqwamun sai wasu mutane suka zo ja annabi sallallahu alaihi wasallam khufatan uratan bus da takalma matsaraita kayan su ma tufarsu bata ida rufe jikin su gabaki daya ba mujtabin nimari au abai suna sanye da wata riga ta abaya ko kuma kace babbar riga mutaqallidi suyuf disrar rataya wato takubban su yace walaysa alaihim azrun wala shay'un ghayraha a jikin su bisu da wata tufa ba ce wannan dan kadan da wani abin da suka rataya ga sunan daga kagan su ne kasan wannan mutane abin da suke yace amatuhum min mudar mafi yawan su daga kabilan mudar suke yace bal kulluhum min mudar bari dukkan su wannan jama'ar da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama daga kabilan mudar suke yace fatama ara wa fi riwayatin fataghayyara وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقه سي حسك النبي صلى الله عليه وسلم تساكي النبي صلى الله عليه وسلم يا باتري يند يغا الامشي واسو daga cikin al'ummashi sun zo yanda sun zo a talauci bisu da hali da kagan su gasan wannan talakawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji badadin haka wanda wannan shine hali na shugaba lokacin da kaga al'ummaka cikin kunci ya zamanto ka nuna kai ma baka ji badani yace fa dakhala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gida summa kharaja sannan ya huto daga gida fa amara bilalan fa azana wa salla zuhur ya umurci bilal ayi kiran sallah lokacin azhar yayi aka yi sallah azhar summa sa'ada minbaran saghiran sannan sai ya hau wato wani minbari bayan an gama sallah wanda yake karami summa khataba sai ma mutane khutuba fa hamidallahi wa athna alai yayabi Allah ya gode mishi ya jinjina ma ubangiji subhanahu wa ta'ala fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa amma ba'd bayan haka fa inna Allah anzala kitabahu kusan da cewa lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sabkar da littafin shi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda daya wanda shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicce muku mata mata daga wannan ran din daga hakarkarin annabi adam yace wa basa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga cikin su aka watsa aka yada wasu mazaje diyawa da mata annabi Allah yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron ubangiji subhanahu wataala wanda kuke nema kuke tambaya a wajen shi kuke nema wal arham kuma ku ji tsoron wato abin da ya shahi zumunta kada ku zamanto kuna tozarta zumunci inna allaha kana alaikum raqiba lalle ubangiji subhanahu wataala game da ku ya kasance mai muku muraqaba ne yana ganin ku a ko ina kuke wal ayatu allati fil hashar sannan aya da take cikin suratul hashar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa litanzur nafsun ma qaddamat lighad ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah sannan kowace rai ta yi duba ta gani ma qaddamat lighad mi ta gabatar dan gobe ranar tashin alqiyama wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha khabirun bima ta'malun lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne mai bada labari ne game da abin da kuka sance kuna aikatawa wala takunu kal ladina nasullaha Allah yace kada ku zamanto irin mutanen da suka mance ubangiji subhanahu wa ta'ala fa ansahum anfusahum ubangiji subhanahu wa ta'ala su ma sai ya mantar da su ulaika humul fasiqun wannan su ne wanda suke fasikai Allah yace la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba za ta yi ba ai ma'abota wanda suke ɗan wuta da ɗan aljanna su zamanto daya Allah yace ashabul jannati humul faizun wanda suke aljanna su ne wanda suke marabauta annabi yayi wannan khutubai sai ce tasaddaqu qabla an yuhala bainakum wa bainas sadaqa annabi sai ce ku tashi ku yi sadaka kafin a shamakance tsakankanin ku da sadaka kinan kafin mutuwa ta zo maka ka tashi ka gabatar da sadaka ka gabatar da aikin kirki tasaddaqa rajulu min dinarihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mutun ya tashi yayi sadaka da dinarin shi min dirhamihi ko da dirhamin shi min saubihi ko da tufashi min sa'iburrihi min sha'irihi ko daga alkamashi ko daga abinci ne kinan ka tashi ka bada sadaka min sa'i tamri tiyad dabino ka kawo sadaka hatta qala ha annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahqiranna ahadukum shay'an min as-sadaqa kada ɗayan ku ya zabanto ya nuna ya kasa yin sadaka da wani abu wanda yake koda dan karami ne yace walau bi shaqqi tamri koda da barin dabino ne kada ka make kace baka bada ba zo ka bada wannan sadaka annabi yayi wa'azi yayi wannan fa abta'u sai ga mutane har yanzu shiru an yi jinkiri malam ya zo ya yi wa'azi an ce a yi sadaka a yi sadaka a yi sadaka sai aka yi shiru kowa ya yi shiru ana jiran su alhaji wani kowa yana duba wani ana duba wani masu kuɗi a waje ka san halin mu a irin wannan lokaci yanzu an ce a taimaka abin da ya shafi nan addini sai ka gani a kai in an ce a taimaka ba ku bane ba da ku baki eh a da masu kuɗi ake shi kuma addini na kowa ne addini na kowa ne in baka da dukiyar da zaka bada taimako ce ga ni zan iya yin aikin ƙarfi ko kuma ga taimakon abin da zan bada dan dai addinin nan ya take ya ci gaba to sahabbai sai suka yi shinkiri hatta bana fi wajhi alqadab har sai da ya bayyana a fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata rai irin yanda ya ga sahabbai an kowa ya shiru qala sai yake cewa fa jaa rajulun min al-ansar bi surratin min warqin wa fi riwayatin min dhahabin sai ga maka wani daga cikin mutanen Madina ya zo da karamar jakashi cike da azurfa ko cike da zinare yace kadat kaffuhu ta'jizu anha ya kai hannun shi bai iya wato daukan wannan abu bal kad ajizat kai bari ma yace hannun shi bai iya kar daukan wannan dukiya da yazo da su a kulle. Fanawalaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-minbar, yaje meka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana saman minbari. Fa qala, yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, hazihi fi sabilillah, wannan dukiyar da na kawo na bada ta ne dan taimaka ma addinin musulunci, na bada ta sadaka fi sabilillah. Yace fa qabadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan dukiya da ya kawo kai tsaye yana badawa. Sun makama Abu Bakar fa aqa, Abu Bakar kaji sahabbai yan gaba gaba, sai Zabura kwa ya tashi shi ma ya bada sadakar shi. Sun makama Umar, Umar ma ya tashi ya bada sadakar shi. Sun makama al-muhajirun wal ansar fa aqa, muhajirun wanda suka yi hijira da mutanen Madina, sai aka tashi wo ake bada sadaka. Sun matataba annas, mutane sai aka tashi ake ta bada sadaka, ake ta bada sadaka. Wa min zi dinari, wani yana bada dinari. Wa min zi dirhamin, wani yana bada dirhami. Wa min zi wa man zi, wani ya bada kaza, wani ya bada kaza. Hatta ra'aytu al-kawmayn min ta'amin wa thiyabin, marwayin hadisin yake cewa sai da yaga tili guda biyu, nan tili ne na abinci an kawo, nan kuma tili ne na tufar kaya, saboda a taimaka ma wannan mutanen da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace hatta ra'aytu wajha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatahallal, a lokacin yaga huska Annabi sallallahu alaihi wasallam tana haske, tana haske, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin farin ciki yanda yaga za a taimaka ma wa'annan. Ka annahu mudhhabatu, kai ka ce wato wata gwalce ko kace wata azurfa. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha, sanna cewa dukkan mutumin da ya rayar da wata sunna wadda take kyakkyawa, to falahu ajruha, yana da ladan. Wannan shine mahallin shayi, wato wannan yana nuna maka wannan wanda ya fara bada sadaka, to dukkan ladan da wa'annan suka samu wanda suka biyo bayan shi, shi ma sai ya zo mishi, saboda shi ya fara, shi ya fara nunawa. Wannan yake nuna maka musara, kai tsaye an ce ana neman abu kaza, kaga ayyukin kahin ma ai kai kokari ka fara bada, wani dalilin ka bada ne zai koyi da kai ya bada, to zakka samu ladan ka cikakke, kuma zakka samu ladan wannan shi ma da ya koyi da kai da ya fara bada. Sai yace wa mislu ajrihi man amila biha, wa mislu ajri man amila biha, da kwatankwacin aikin mutumin da ya aiki da ita ba'adahu, bayan shi kenan. Yace min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, ba tare da wa'annan su wanda suka bada bayan ka an rage ma kowa lada, a kowa za a bashi ladan shi cikakke, kuma kai ma duk ladan kuma irin nasu a ƙara maka, saboda kai ne ka fara tado da wannan sunna. Misali ko sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gani a unguwarku wata sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutane ba su yi an mantar da ita, sai ka zo ka ringa fara yi kana tabbakawa, a aka gani daga gare ka wasu suke yi. Misali akwai sunnoni da yawa wanda yanzu ka gani ta zamanto sunna mahjura. Kamar misali wata sunna wanda abu sunna Annabi ne amma an kaurace mishi, mutane ba su yi, aje gemu. Misali in an go ku ga baki da sira suke gemu, kai he ka tara, sai wani ya gani kai wannan fa gemun nan ya ma kyau, shi bai ba wadan sunna bai, kace mishi a wannan ai sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, ki karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki, to zaka samu ladan wannan aiki da yi. Kuma wani ma idan yayi dalilin kai kai ma zaka samu. Mutanen goku ga baki dai kowa yana taka wando, sai ka zo ka daidaita wandon ka bai huce idan sau ba, kace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqabi minan nar, haka ne ma asfala min ka'abaini fa fin nar, yace dukkan abin da ya huce diga digi na tufa, to wannan abin za a sa shi wuta. Ka daidaita, mutane suka gani daga gare ka suka koya irin sunnatu takbir ashru zulhijja, goma na farkon zulhijja akwai sunna takabbara, a ringa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd, ce wannan sunnar da ya zamanto an mantar da ita, ta zamanto sunna mahjura, amma ya zamanto ka rayar da ita, to shine yake shiga kalkashin man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa mislu ajr man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqas min ujurihim shay'a, sai ce wa man sanna fil islam sunnatan sayya'a, kuma aka san sunna kyakkyawa, sunna sayya'a, kai ne ka rayar da wani abu wanda yake mummuna, a turai ka kalli dili kaga wani yayi aski irin wannan, ango ku duk bus san shi ba sai ka zo ka ware yara suka gani suka ce irin wani zai la ilaha illallah ka gani bus gani to dalilin kai to zunubin da ka samu su ma za su zamu zunubin da suka samu za a kwaso nasa a zuba maka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana alaihi wuziruha wa mislu wuzri man amila biha min ba'dihi ghayra an yunqas minhu aw zarihim shay'a kai ne anguwar ku san ba wani shanta ba ka fara busawa har yara suka gani suka koya to laihin nan da suka koya ta dalilin ka za a zuba maka zanubin nan da suka aikata su ma nasu yana nan kuma kai ma nan dukkan komi duk wani abu wanda yake na saban Allah ka zamanto ka kawo shi ka kawo abin wannan gari ko ka kawo shi cikin al'umma ya zamanto kai ka san wanda ya fara jagaraya ya shiga uku duk daga an yi jagaraya yana nan wanda ya fara fina-finai baka ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan ran da aka kashe wancan na farko dan annabi adam wanda ya fara kashe rai sai ya samu zunubin nan sai ya samu zunubin kashe rai wanda ya fara to haka dukkan abin da kai ka fara shi yanzu mawaka ka zo kai waka ko aka zo aka yi waka shi yasa malamai suke cewa dole ka gane fiqhun zunubi me fiqhun zunubi ka san wai zunubi wai ba wai mutum zai kafa ma hujja ai ba ni ba nayi waka yanzu misali wani yayi waka can sai ka zo kai bibili saman Facebook ko aka tura maka ka tura kai daga wata group ka gani a wane wane yayi sabo waka bari in tura maka tura mishi shi kadai shi kuma yana da wata group mutum 3000 a ciki ya tura dukka 3000 nan suka kalla za a bashi zunubin kai ma kuma za a zuba ma 3001 da wancan in yaso kuma 3002 za su koma wajen mawakin din shi ya turo maka to kai wanda yayi waka ka gani mutun yayi waka ya tura wajen saman YouTube ka gani a kelkezar an samu mutum miliyan sun saurara to haka ne sannan kuma wallahi harakar rezo sosiyo abu ne wanda yake da hadari dole mutum ya zamanto ya kula yanzu ka san me zakarin da publication duk abin da kuka yi ka san kana mutuwa ba daga can ba za a baka salula a ce kai efase ko kai na dama ha mu dai fa su wasan mu dai fa sinka kuma wannan abin wani abu ne wanda sun yi shi wanda zai dawwama yana nan sai dai wani iko Allah kaga in ka mutu wani in an shigo safaka da abokinka ne ma zai gani wani abu wanda ka dora wanda yake ba na addini ba na kirki ba sai ya ji ba dadi to wallahi cikin kabarinka kana samun laihin wannan abu kuma kaga abin yana ko mutane ci gaba suke da kallo ci gaba suke da kallo wannan yayi fartaji daga shi ma wannan yayi fartaji zaka gani debut an gado ma miliyan kaza sun gani dubu kaza sun gani kai kuma kana samun zuni ko da saman statue da kake dora saman Facebook wannan WhatsApp abu ne wanda yake da waka ka dora ko kuma wani abu wanda yake laihi ne ka dora shi wani ya gani shi ma ya sabke ya dora wani shi ma ya gani ya sabke ya dora to haka haka ana karuwa kai kana kara samun percentage na zunubi Allah subhanahu wataala ya kare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka wa man sanna fil islam sunnatan sayya dukkan da ya rayar da wani abu wanda yake mummuna a cikin musulunci cikin addini cikin al'umma to kana alaihi wizruha zai kasance laihin akan shi wa mislu wajir man amila biha min ghayri an yunqas min awzarihim shay'a da laihin wanda suka aikata bayan shi ba tare da an rage musu laihi ba cikakken laihi za a ba su kuma kai ma a kwaso kuma a kara ma duk wanda ya kara aikata za a karo a kara maka yasa zaka ga wani in yayi irin wake wake ko wani abu makamancin haka daga baya zaka ga yana nadama da ya samu damar yanda zai iya isa wajen abu kaza ya goge shi da ya goge eh wani ruri ya goge abu ne ya tahi Allah subhanahu wataala ya datar da mu kinan nan malam ya kawo mana abu guda biyar ciki wanda suke amfanar da wato mamaci wato bayan mutuwar shi sai malam ya ce fasali na gaba ziyaratul qubur wato ziyartar makabarta addinin musulunci addini ne wanda komai ya karantar da mu sai malam ya ce wato shura'u ziyaratul qubur litta'azi biha wa tadhkiratul akhirah an halitta mana ziyartar makabarta saboda daukan wa'azi da tuna kuma abin da ya shahi lahira shariṭata alla yaqula indaha ma yughdibu ar-rabbu subhanahu wa ta'ala. Amma da sharadin kada ka je ka aikata wani abu ko ka fadi wani abu wanda zai sa al-ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hushi, zaka bata ma ubangiji subhanahu wa ta'ala rai. An halatta ya halatta ka je makabarta kai ziyara, me kaje kai ziyara, kaje ka ma makabar ɗan makabarta adda. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu kamar yadda zamu zo mu gani wata addu'a ce ake yi idan an je makabarta. Kuma saboda mi? Saboda daukan wa'azi, san da cewa wannan ho mutanen wannan ka sani sare mutane ne kuka zo kuka binne, kuma kai ma yau ko gobe za a kawo ka wannan wajen, kaga dole zakka tuna ya zamanto ka ma kanka karatun tanu su ka zo ka gyara abin da ya shayi halayenka. Yace ka du'a'ul qubur, kada ka yi abin da kuma zai bata ma ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka samu fushin ubangiji shine kamar ka zo makabarta kana kiran wannan na cikin kabari, ka sa ko wanda zai je ya ringa kiran wani a cikin kabari, ya wani ba mu abu kaza, ya shehu wani ba mu kaza, to wannan shirka ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ko kuma mi walistighasatu bihim, ka ne ringa neman agaji neman taimako a wajen shi wannan wanda yake cikin kabari. Kaga dukkan wannan yana daga cikin abubuwa wanda ake nema a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala, kai kuma ka zo kana nema a wajen wani mamaci, to wannan duka abubuwa ne wanda suke haramun, abubuwa ne wanda suke kai ka zuwa ga wato shirka. Yace min dunillahi, ba Allah ba, baka ringa roƙon Allah ba yayin wannan wanda yake cikin kabari. Ko kuma mi auta zikiyati, ka zo ka ringa ma wani tazkiya cewa a wani ya dare, ko kuma walqata'u lahu bil janna, a wani ai da yaja su ɗan aljanna ne suna ciki, wannan shi ma kaga shi shigi ne, shi shigi ne kake ma ubangiji subhanahu wa ta'ala, kace wani ɗan aljanna ne, sai dai kace wani muna kyautata mishi zato, ba wanda ya isa ya ce wani ɗan aljanna ne in ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gai, ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ɗan aljanna ne, shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ne zai ce mishi wani ɗan aljanna ne, kamar yadda aka sanar da shi wasu daga cikin ɗan aljanna an ambata mashi tun anan duniya, kamar asharal mubashiruna bil janna, annabi a zamani guda a lokaci guda ya ambata wasu mutum goma, ya ziro Abubakar fil janna, Umar fil janna, Usman fil janna, Ali fil janna, Sa'ad fil janna, Sa'id fil janna, sai dai zana mutum goma, kai ka gani lokacin da ake rama aljanna take ne, ba irin ta yanzu ba, mutum yazo ya ce ku daga nan zuwa nan duka an gafarta mu, ku kuma nan sai shekara mai zawa ya ma kan shi bana. To ka gani wannan zamanin annabi kenan, mutum baka zo ba cikin ya mutu, komin kyakkyawan mutuwa da yi, komin kyakkyawan aiki da yi, ka ce wani nan aljanna, ka san kyakkyawan aiki ya ishe ka dai ka san wanda zai yi ka aiki shine wanda ya gani annabi, ko a ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. To wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo ana yaki, aka shiga ake gwagwarmaya ake yaki, sahabbai kansu suka yi shaida cewa wani a duk yakin nan da aka yi yau babu wanda ya aiki irin na wani, ya kutsa nan ya shiga ya yi fatattaka kahurai da mushrikai, suka zo suna tayyaban shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dan wuta kalluwa. Zamanin annabin yana nan, ya shigo yana musulmin, yana aka shiga ana yaki, amma annabi ya ce dan wuta ne, saboda hakikanin abu. Wani sahabi ya ce amma wannan yana bibiye shi gani, to menene yayi ta bibiye shi, karshe sai ga an soke shi, ya zamanto bai ida mutuwa ba, yana jin zahin wannan suka da aka mishi cikin yakin, sai ya kawo takobin shi a kasa, sai ya kwanta ya fada ya kashe kanshi, ya zo ya ce sadaqa, ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, ya zo yana cewa lalle ya shaida cewa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah, kuma annabi kai ma'aikin Allah ne, ce ya gai ya ba su labarin wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gai. Kenan kaga duk kyawun aikin da kaga mutum yana yi, baka ce ba wani dan aljanna ne, sai ka ce a'a wani muna kyautata mishi zato, to baka je ba makabarta ka ce a'a wani dan aljanna ne, kai da roƙon shi ko kuma wani abu, duka wannan abu ne wanda yake kawo hushin ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malai yace wa fihi ahadithun ma'rufa, ce akwai hadisai wanda suke wato da yawa, la darurata li dhikriha huna faman sha'a raja'aha fil asl, yace wannan a talkhisi ne, babu bukata ya kawo mana su a cikin nan dukkan mai bukata a cikin asalin littafin ya kawo su yana irin su hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana kuntuna haitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha yace da na hane ku game da abin da ya shahi ziyartal makabarta annabi yace amma yanzu ku ziyarce ta fa innaha tuzakkirukum al akhirah saboda tahiyyar wannan da zakai zata ringa tuna maka lahira shi yasa idan an je makabarta zaka gani in dai ba mutum ba zace shi arab gani a gafale wanda kuma ka gani makabarta da abin da ya shahi mutuwa bata tsoratar da shi ba ya fadaku to babu abin da zai sa ya tuno da abin da ya shahi lahira saboda idan ka je makabarta duk tunaninka zai dawo kan wannan za abin ne mutum zaka gani gabaki dai kowa ya nutsi yayi shiru annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa aksiru min zikri hadimin ladzat ku yawaita ambatan mai roshi wato jin dadi yanzu ana cikin hira ana cikin hira wani yazo ana ta hira yace kai yanzu wai a waye gari fa nan wani ka mutu ko wannan ka mutu to mu mun saba mu ce kai muna zaman lahiya kana mana hirar mutuwa kaga ba su amma ka san daga an gayi wannan yayi kaji dirris ka mai do hankalinka cewa fa wannan hotana nan ta hiyau ko gobe Allah subhanahu wataala ya dadar da mu insha Allah nan zan matsaya nan lokaci kenan sati mai zawwa sai mu dasa in Allah subhanahu wataala ya kai mu cikin masu rai da fata abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر